kamar yin sallah jama'ar garin yau saurara freedom radio ne suke kira duniyar yancin da babu irin ta a duk faɗin arewa gore da daya kuna da shirye-shirye masu ƙayatarwa freedom radio ko onarwa na umarorin kuma ba su yaunawa sai dai a sa baki da aka yaunawa ko wani kauta shiri na ƴan siyasa ba so biya shiri na haɗin kan ƙasa inda ranka duniya akwai kallo freedom radio ba su kauro jama'ar gari suna son barka freedom radio muna mazika kai da ke guzo mu je can mu zagaye in mun dawo sai mu ji mun dawo kuma hasira ku dai da yin gaba freedom radio sun shirya gaba
da bakinka lalle kuwa gidanci zalla inda mutane kitse tafiya kai tsaye sa fada da bakin su ba tare da sako ba tunda Hausa suna cewa wai zuwa da kai yafi sako a cikin wannan waka da ake wa Freedom Radio to mi sare barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na Kano Music Express shiri na musamman wanda aka tanadar da shi saboda taya murna wato wannan gidan radio Freedom da cikarsa shekara 10 a bisa gadan mulkin sarautar watsa labarai da kuma wayar da mutane da fadakar da su da ilmantar da su duka dai asalo na aikin jarida a to mai sauraro shirin ne na musamman ne kamar yadda na gaya muku inda shiri ne wanda za mu amfani da shi wajen tattaunawa da waɗansu daga cikin waɗannan mawaƙa na rap kamar da ku sani shiri ne wanda musamman yake gidan Radio Freedom ya ba da shi don gurungun saboda ku mawaƙan rap wanda suke jihar Kano da kuma waɗanda suke wajen Kano wanda suke asalinsu ko 'yan Kano ko kuma 'yan arewacin Najeriya wanda suka fi yin waƙoƙinsu da harshen Hausa da kuma wanda suke sawa da Turanci duka kamar yadda ku sani cewa akwai mawaƙa na gida da kuma wanda suke ƙetare musamman a Ghana America da kuma wasu ƙasashe wanda su ma mutanenmu ne na Kano mawaƙa da muna sa waƙoƙinsu a nan bayan wannan kusa shi wannan harka ta waƙa harka ce wadda yanzu ta shiga duniya ta bi ƙarfi a cikinta da har take iya fitar da waɗansu masana ko kuma in ce masu ilimi akan harkar daga gida da kuma zuwa waje to kamar yadda kun sani cewa a nan gida ma muna da wanda shi yana da ƙwarewa da ilimi akan irin wannan salo na rap tun ma kamun rap din ya zama rap wannan kuma ba shi bane ba wani bane shine Professor Abdullah Ubadam to a cikin wannan shiri za mu tattauna da shi Professor Abdullah Ubadam din na Jami'ar Bayero dan yayi mana sharhi da kuma magana akan ci gaban da wannan gidan radio na Freedom ya kawo ga su waɗannan mawaƙa na rap a jihar Kano da kuma waɗansu ƙalubale da kuma waɗansu nasarori da yake gani dai wanda kun da ji daga bakin shi to duk da dai ba wai ya shigo bane cikin gidan za mu yi wannan hira ne ta kai tsaye ta waya inda za mu lalabo shi kuma muna fatan insha Allah za mu same shi za ku ji kuma abin da za mu tattauna da shi sannan kuma akwai waɗansu mawaƙan wanda su ma za mu kira wasu su ma kai tsaye za ku ji su daga baya idan lokaci ya isa na zamu sassaka kokokin su wa'annan mawaka idan lokaci ya bada kuma kai ma mai saurari za a baka wannan damar domin ka kirawo kai ma ka tofa albarkacin bakin ka to kafin dai mu fara wannan tattauna kai tsaye da shi da professor Abdullahi Uba da mun ku ji wannan wakar da ta Freedom Radio kamun mu dawo
zuwa mutanen garin Kano aboki next door with life on your radio 99.5 need the entry Kano ya bani microphone is a part of
to anzo wajen mai saurare kamar yadda ga muku cewa zamu tattauna da shehin malami na jami'ar Bayero wato professor Abdullahi Uba da mu wanda zai dan yi mana sharhi akan irin cigaban da aka samu da kuma wasu abubuwa daga su mawakan da kuma ita kanta gidan radio yanda ta tallafa wa su wayannan mawaka to ina ga mun samu professor Akalais professor kana ji mu
kware da gaske
to assalamu alaikum ga ka a cikin shirin na Kano Music Express na tabbata ko masu sauraro suna nan suna sauraron mu to kamar da kace ni cewa wanda ko ince inda jama'a suka sani cewa kana ɗaya daga cikin waɗanda kake kokarin ka ga harkokin waƙoƙin na rap sun zama sun yi fice sun ba shiga cikin manyan mawaƙa na duniya sai kuma ga Freedom Radio ta shigo ita ma ta bada wannan shiri domin su wayannan muwaka su ci gaba da daukaka basira su da Allah ya ba su wani irin ci gaba kake gani aka samu game da wannan nasara a cikin shekara 10 da kafa Freedom Radio
to alhamdulillah gaskiya an samu nasarori da dama
na'am
babban nasarar da aka samu shine an samu salon waka da kida a kasar Hausa wanda yake ko ina aka tura shi aka kai shi a duniyar zai zauna
na'am
na tabbata maka idan ka dauki mawakan mu na yanzu wannan wanda suke yin rap
na'am
ka kai su bakiyar New York kake su yin rap sai ne kawai a ce ba a gane da wani yare suke yi ba ba za a ce bididi ba
na'am
saboda haka duk wani ma'auni da ake amfani da shi na auna wakar rap yaran mu yanzu wanda suke yi abun burgewa ne ya riga ya hau wannan ma'aunin kuma zai iya sajewa da ko ina aka je aka yi rap a duniya wannan babban ci gaba ne na nuna wa duniya cewa Hausawa suna da fasaha suna da basira kuma su ma za su yi yadda kowa yake yi a duniya kuma hanya ce na nuna cewa za mu iya kai abubuwanmu da muke yi wani bangare na duniya su fahimta saboda wannan shi ake kira wato cultural exportation
dauki
al'adar ka ko kuma wani abu na gargajiya ka kai wata kasa wanda za a saurara saboda ana sauraron rap ko da mutum baya fahimtar yaran muna sauraron kaɗe-kaɗe na mutane da yawa daga Senegal wanda ba musamman me suke cewa ba amma saboda kawai kiɗan da kuma waƙar ya riga ya yi daidai wa daida sai sa muke sauraron su
na'am gaskiya
kazalika in ka je kasashen Larabawa daga takamaimai wajen North Africa wajen Algeria wajen Tunisia da Egypt akwai Larabawa da suke yin rap wanda kuma ya samu karɓuwa a America ba fahimtar larabcin ake yi ba amma kawai flow din abinda wato fitarwar furucin rhythm din beat din wannan shine kiɗan shine mutane suke sauraro suke ganin cewa ana furucin haka kazalika idan ka je kasashen wato a tarayyar turai ta tsakiya wajen su Romania Bulgaria Hungary da sauransu su ma suna yin rap da yaransu
gaskiya
Poland na zauna na ji mutane suna yin rap da Polanci wannan rap din ya karbu ana sa shi a radio stations a duniya a America saboda haka idan ba Hausa ya riga yin rap ko ana jin Hausar ko ba a jin Hausar ko an san abin da yake faɗa ko ba san abin da yake faɗa ba rap yana da wani irin yare na duniya wanda yake idan dai aka ji shi to ko ina yake za a karbe shi da karara shi yasa wato daga ba karamin ci gaba bane a ce yau mun samu yaran mu suna yin irin wannan salo na waka wanda kuma ya zai samu karɓuwa a duniya kwarai da gaske
na'am to nace professor kaman a shi kasan salo na rap wani salo ne wanda wai suke hangen sa kaman wani kokoro ne aka yi da turan daga turawa wai su kuma suna ganin ita waka fa duk irin waka ɗaya ce sai dai kowanne line da ya dauka shi zai yi to kana ganin cewa daga lokacin da aka kafa wannan gidan radio kuma wayannan mawaka suka fara samun dama har ta kai yau ga program guda na irin mawaka na rap kana ganin cewa jama'ar gari ku sun karbi wannan salo na rap da ake magana shi akai shi
ba za ka iya faɗan haka ba kai tsaye a nazarce dalilin da yasa saboda an saka program din 11:30 zuwa 12:30 zuwa 12 na dare inda jama'ar gari da yawa da sun yi bacci ko ba haka ba
gaskiya
sanin yadda program yake karguwa shine ka kawo shi lokacin da mutane suke nan kamar a ce wajen karfe 7 na yamma ko karfe 8 wannan lokacin wanda ake kira peak period
na'am
shine zaka tabbatar da wato karbuwar program a wajen jama'a amma wannan da aka kawo shi a wannan ba za mu iya cewa eh ya karbu ko bai karbu ba amma dai kana sauraron mutane suna aiko da text messages kuma suna aiko da wato sakonni ta waya na cewa ai musu kaza a sa musu waka kaza su yi abin nan duk da dai cewa wayansu su mutane ne wanda dama sun saba kowane program sai sun yi magana
sai
sun ce wani abu ba wai sabon wani abu suke faɗa sabo ba to amma dai kaɗan ne suke sauraro ba wai dan ba su ba saboda wato lokacin da aka faɗa shi ba lokaci ne na cafko mutane yadda za su saurara ba to amma duk da haka cewa ma Grand Radio ya kyale a yi shi din na karamin ci gaba ba ne babban ci gaba muka samu saboda wayansu gidan radio ma ba za su yadda a sa shi ba
ne gaskiya
kuma kai magana kwaikwayo ai kwaikwayo in dai wajen harkar basira ne kusan kowa kwaikwayar kowa yake yi harkar basira kuma babu wani abu wanda za ka ce wannan da yi daidai ba ko ya yi daidai a kwaikwayon da ake yi ko ma su bayan nanayen su ma kwaikwayo suke yi akasari inda suke kwafa wannan ya faɗa mace faɗa namiji ya faɗa saboda haka kaga ba wani wanda zai ce da kai ga wannan wanda suke yin waƙoƙin da za ka iya cewa namu ne ba wani wanda ya tsallo ko ya kawo mana salo su ne ba a ɗan gargajiya kamar su jan kiɗi su ɗan gana ce ɗan kwairo ɗan maraya duk ire-iren wayannan abubuwa za ka iya cewa wannan suna waƙa ne ta gargajiya to amma ba kan ka manta ba hausa yana yana ya abin da yake yake daukakawa waka yake daukakawa baya daukaka kida shi kuma wannan ta zamani kida take daukakawa kuma ba hausa ba shi da kida kana ta gaskiya duk wani kida da ba hausa yake da shi aro shi
na'am
to saboda haka dan ka aro rap beat kai kai amfani da kalmomin hausa ka riga kai bana jin wani aro kai sai da ce adaptation wato ka kirka ka dauko wancan ka dauko wannan ka hada ka da dona ku wanda mutanen ka za su karba kuma duniya ma za ta karba
gaskiya ne to nace a ƙarshe a wani irin shawara ko kuma jan hankali yake da irin wayannan mawaka na rap duk daga wannan shiri sannan kuma yanda za su ƙara kokari su bunƙasa wayannan basirar Allah ya taya musu ta wayan su bangarorin da har za su iya kira ga wancan waje da muke tunanin cewa watan Allah za mu ji su a can wato bangaren manyan mawaka na duniya
babban matsalar su guda biyu ce
kai
na fuskanta matsala ta farko ita ce asalin yin waƙoƙin sun kalogi ne na rap akwai wanda ake kira structured wato tsararre akwai kuma wanda ake kira freestyle wato kawai harbowa yake da ka ba tare da ka zama ka fara shi ba da yawa daga cikin mawaƙan mu freestyle suke yi wannan gaskiya baya samun ci gaba idan ka ga in ka saurari mawaƙa kamar su Tupac Shakur Dr. Dre Jay-Z duk wa'annan waƙoƙin su a tsare suke wanda suke suna fitar da wani sako suna da labari yana da farko yana da tsakiya yana da ƙarshe
to
amma mu namu da yawa daga cikin su freestyle suke kawai sai da dinga harbuwa dan dai kawai haka kalmomi a tare waƙa a ce an yi waƙa dole a canza wannan dole a dinga fito da waƙoƙi tsararru masu kai masu gangar jiki masu kafa wanda yake daga nan za ka san cewa eh ga labarin da kake fara a cikin waƙar ta
to alhamdulillah
na biyu
na'am
dole su fito da album ko CD wanda za mutane za su sani idan ba za su iya ba saboda rashin kuɗi da sauransu to kamata a yi su rungumi wurare kamar YouTube inda za su yi waƙar su sai su saka ta a YouTube sauka don mutane su gani to a haka hankali mutane za su san ko su suwaye to idan suka samu kuɗin da za su samu sai su yi album su sake shi don mutane su sani saboda su ba suna yin waƙoƙi ba ne don yabo a yaban wani suna ɗaukaka wani ɗan siyasa ko wani mai kuɗi wanda zai ba su maƙudan kuɗi ko ya ɗauko mota ya ba su suna yin waƙa ne kawai don nuna basirar
to
gaskiya maganar ba su da kuɗin da za su iya yin album ɗin da CD da sauransu kuma abin da muke yi kokari muke mu nuna duniya da inda muke zuwa nazari muna taya musu cewa mutanen nan ga irin kokarin da suke ana kuma adana su a cikin kundin tarihi amma kundin tarihi ba zai ciyar da kai ba ba zai tufafar da kai ba ba zai samu maka rayuwa mai kyau ba in an sa ka kundin tarihi ba wani abin da aka yi maka abin da zai ciyar da kai shi da kai shi ne kundin tun tsabagen kuɗi ba su da kuɗin da za su yi wannan CD ɗin wanda za su dinga sayar da su wannan shi ne wato babban yunkurin da za su yi ko su haɗo kansu ma mutane biyar su har su tayar da CD guda ɗaya su sayar
si album
samu na abun da za su dinga samun shi yau da kullum
to alhamdulillah to professor muna godiya saboda akwai mawaka da su ma za mu kira su dan mu ci da ta abun nan su to amin godiya muke yi yawa to kun ji kuma abin da shi professor Abdullahi ba da mu na jami'ar Bayero wanda masani ne a irin wa'annan salo na wa'annan waƙoƙi na zamani wato rap a to kamun mu dauko muku mawaki na gaba da fatan kuma magaganin da yayi ga su kansu mawakan za su amfani da shi bari mu je mu ji wata waka ta gaba kamun mu dauko muku wani mawaki na gaba shi kuma mu ji wani irin magana je akai
You know what time is it? Never, never, not so bad. My heart goes slow. Don't give a side to me, talking to my low. baby, so quit your nice and not your condo. Gangsters, the hustlers, so not your mono. Look at you, my guys, open like your two fingers. Alive with them like your baby, yeah, you're full cheddar. You're never no kinder, no problem with the Honda. My sister's the number runners, I see your blender. Hey,
me think about it in them Uber. Me think about it in them Uber. They're driving this one right now. Keep fresh, let me let them go, say.
Fresh kabasu, let me not gunsu. I'm about to hit the mic and want to rock the nakansu. They call me mix them all, yeah. Take it to the flow, yeah. I'm burning it, dunk, oh yeah. Zoom, rock the flow, yeah. Wesu some fasa, fire some kasa. Food in the barra, shikaram basa sa. Wesu some fasa, fire some kasa. Food in the barra, lions up for fasa.
Hey, me think about it in the mood, me think about it in the mood, me dropping this one right now.
We don't need no introduction, you know. This bitch blessed, that's around me, I'm the chemist volume one. I got my bitch blessed playboys, you know. I got my KD, yeah. Rap cheese, feminine, Luton and John. Super juicing that fire. Let's go, bitch blessed, my peeps in the hustle and struggle. My cheese in the vine cheese. My homies in the base and cheese. Gotta be nine job.
Gotta like it, it's slim on the track again. I'm gonna ice it. I'm coming through, kid. All of y'all fighting. Take away clothes, you can fight it.
What you
like? My flow rings like Christmas bells.
We know.
Money like oil wells. I don't have to go to Lagos for me to get famous. I'm still being paced to cause them more chaos. I'll be the reason why your chances are slim. Holding on to the dream with a golden skin. I thought I told you all you was seen nothing yet. Cause these little sound toys don't pose no threat. But real, I ain't standing if you need to cheese. Watch me get this going and spread love overseas. British house, man. Case in the steam. For me, the dream just rub on the knees.
My bitch in the hustle and struggle. My cheese in the pine cheese. My homies in the base and cheeps. Ghetto in a job. Homies who been on the campus.
Like I love stuck in the step. I'm on ABS track, lyrical strap. I'm Z dog, I'm cool like that. My peeps in the south, they holla back. MC Storm Fiends.
A misalai da fatan kana tare da mu a cikin wannan shiri na Kano Music Express na musamman domin taya Freedom Radio murnar cika shekara 10 da kafuwa, inda kuka ji mu tare da Sheikh Malami wato Professor Abdullah Obadamu. Bari mu ji kuma akwai muwakari a gaba. Kusa cewa muna da muwakari wa na rap a Kano. Akwai kamar wanda shi wayannan muwakari suke wato G Bricks su Hamzi da suke Abuja. Muna kuma da IQ da yake a Lagos. Dan muna sanin za mu samu su da akwai Naziru da yake a America. Akwai aboki na X2 da yake a Ghana. Su ma dan muwakan mu ne za mu tattauna da su insha Allah dai a gurguje. Sannan kuma akwai na gida da su ma za mu dan tabo su. Amma yanzu bari mu ji me Kano da su kuma suke cewa a cikin wannan biki na cikar Freedom Radio shekara 10 da kafuwa.
Somalia, Sudan, Nigeria, Jenny, and I.
guess is this is Freedom FM in Nigeria.
Permit City, Nigeria.
Samani me juya wa kullan kinya juya mui haburi. Samani me juya wa kullan kinya juya mui haburi. Samani me juya wa kullan kinya juya mui ara.
Samani me kets enzu muna tada. Wato Kevin na Kano Riders inda shi ma zamu ji daga gare shi. Malam Kevin kana jin mu?
Ina jin ka kore Hassan.
To Malam Kevin ga ka kai tsaye a cikin shirin Kano Music Express inda masu wa suke sauraron ka a yanzu. Daga lokacin da Freedom Radio ta kafu zuwa yanzu har zuwa lokacin da ku mu a kan rap kuka samu program naku. Me zaka ce game da wannan garabasa da kuka samu da kuma ita kanta Freedom Radio da ta cika shekara 10?
Akan siyasa akan shirye-shiryen masu amfani.
Na'am.
Wanda talaka ada misali zaka duba. Bai san dan majalisa wanda yake dauka ba. Amma yanzu saboda wayo kai da president nuna wa jama'a.
Eh.
Wanda ya ma cewa ai ga abinda representative din mu suke dauka.
Na'am, gaskiya.
Mun bangaren mu ainihin wato masu rap shi ne gare mu sosai. Idan ka duba yanzu ga gidan radio kusan ina gaba wanda suka ba da wannan damar.
To kana ga hakan samun damar da ku daga lokacin da ku kana ga ana samun ci gaba game da su daukaka mawakan naku a nan jihar Kano da kuma wani gurin?
Eh, gaskiya ana samun ci gaba sosai tunda yanzu in ka ji za ka ga mutane suna yawan tambaya, wasu za ka ga da dama mutane suna magana cewa ranar kaza za a yi wannan program ko da karfe kaza.
Na'am.
Ina mace da ne har su karke wannan lokutan.
Eh.
Kuma sauran garuruwa haka da na zagaya irin su Zamfara, Kaduna da sauransu, in na je zan dinga jin ana magana program na.
Na'am.
Mutane za su tana son cewa su samu abokin amma ba san yadda za su yi su same su ba.
Okay.
Haka na ai ci gaba ne kuma wannan ya nuna mana cewa lallai ana son wannan abokin namu da muke so. Amma sai da kamar magana da professor din ya cewa da za a samu haɗin dawo da shi kamar irin bakwai ko takwas din. Ina ga zai mutane za su ƙara karɓar program nan saboda yanzu wasu da yawa da sun bacci.
Na'am. To godiya muke Malam Kebi da wannan naka da kai da fatan kuma wani lokacin za mu gaya to ku kai tsaye ku zo a tattauna da ku a cikin wannan shiri.
Ya gore
nagode
to Allah ya
kara
kuɗin da waka.
To amin. Ubangiji
Allah ya
raba
ƙarshen
makiya. Amin
nagode sosai. Ciwo na farko Allah ne yake da zamani, shi ya sarkin Kano ya sa rawani, yana ta gargadi gare mu ɗan zamani, kar mu dinga shaye-shaye mu ce zamani, kar mu dinga yin bariki mu ce zamani, kar mu dinga tarzoma mu ce zamani. Zamani a hankali yana da hasali, yana da hasali.
Mu gode wa Allah da ya yi saniya, ka taimake mu Rabbana ka ba mu kariya, taimake mu Allah ka samu yaɗa gaskiya, wanga zamanin ga ya zama ba hayaniya. Ke duniya ina fa za ki je da mu, kai wanga zamanin ina fa za ka je da mu, ni da sha kuke uwan jimi da zamanin ga.
Zamani me juyawa kullun in ya juya mu yi hakuri, zamani me juyawa kullun in ya juya mu yi hakuri, zamani me juyawa kullun in ya
This is Jesus Freedom FM Indoor Asian Pyramid City, Nigeria.
Oh, music, baby. S-P-R-I-T.
Put your hands up.
If you do it for the street, put your
brand, I'm a promo. Stepping high lane, what? Getting bankroll. 803, put it on your radio. K-City's dream, say hello. Sorry, I'm the one things that y'all should know. Sorry, I run the east, so in a boat. You should be afraid of what I will do. Cause next time you catch me, I'm a business on your ego. Sitting on your pride and your swag, old cheetah. I'm the gangster standard, I'm a hoodest hero. And everywhere I be, all I see is the dinero. Paper, moolah, cheddar, and some echo. If you turn green, I'ma go for your rescue. Lane stripping, but this ain't going down. It's your dream war, wake up, turn the lights now. More news than the password, now shut them down. If you do it for the street, put your hands up.
To kamar yadda kuka sani cewa fa amma wakan namu na raba wasu fa ba wai kawai maza bane muke da su akwai mata kamar wannan mawaƙiya Spirit City ita da turanci suke waƙoƙin ta Spirit, are you with us?
Yes, I'm here.
All right, you're welcome. We are talking to you live and direct from the studios of Freedom Radio where we are celebrating our 10-year anniversary, right?
Wow.
Okay, Spirit. Freedom Radio is the first private radio station in the northern part of the Nigeria, and it's celebrating its 10th anniversary, like I told you. At the same time, the station is the first radio station that gave opportunity for the Kano rappers to promote their talents. So what would you say about that?
Well, I'll say that Freedom Radio has been very nice, the most especially us upcoming actors. You know, I partake in that blessing too. Because sometimes I get my song on air from Freedom Radio, and I must say it encourages we upcoming artists to do more and know that the sky is just a starting point for us. So all I can say for Freedom Radio is thank God you're 10, and I'm hoping for more and more blessings from you guys, because I'm counting so much on you.
Allah, do you think that with this program, you can compete with other international musicians?
Of course. I think you guys are really giving me that ginger I need. Yes.
No, it's Freedom Radio that I'm giving you. It's not, okay, let's go. We can hear you. Yeah. Okay.
Yeah.
Okay.
No, I don't think there's any station that gives me that kind of ginger, you know?
Like Freedom Radio. Are you sure?
I'm covered.
Are you sure?
Big time.
Are you sure?
Yes, big time.
Big time. You just say big time. Okay, that's the only thing that you can say about the station and the you, the rapper in particular, I mean.
Okay, for me, a rapper, I'm an upcoming artist. Spirits, I do hip-hop and rap, and I got my crew, like Mr. Bash, Indal, Easy the Star, Daddy Fresh Jamal. I mean, they're everywhere on my feet. Many of them, I can just start counting.
Okay, so besides this program that Freedom Radio created for you guys, do you have anything that you want Freedom Radio to do for you? As an upcoming rapper doing it here in Kano?
Yeah, I was thinking they should bring back the top KCD chart.
What?
You know? The
KCD
chart.
Okay, the KCD chart.
Yes.
Oh, like,
yes.
Okay, I get it. Then what?
I think that should be all. Yes, and also give us an opportunity to come to the studio, you know.
No, you are welcome. Whenever you are free to come to the station, the door is open.
Okay. Okay.
All right, thank you very much. Thank you very much, Fritz. Thank you for being part of the show. And if God permits, one day we'll invite you to the station in order to tell your fans about your music career.
All right, I'll be waiting for that.
All right, thank you very much, and have a nice sleep. Can I say that?
Uh-huh.
All right, bye-bye.
Thank you.
So jama'a kun ji fayin da muka karki ita da wannan mawaƙiya wato Spirit ita ma wanda take a cikin wannan sai ita ko inta take tana yin da turanci kusan cewa kasar ce ta guda da yawa akwai turanci akwai Hausa ko ba haka bane.
Promo, step in high lane, what? Getting bankroll. 803, put it on your radio. K-City's dream, say hello. Sorry, I'm over things that y'all should know. Sorry, I'm a is so in a go. You should be afraid of what I will do. Cause next time you catch me, I'll be fizzing on your ego. Sitting on your pride and your swag, go cheetos. I'm the gangster standard, I'm the hoodest hero. And everywhere I be, all I see is through the narrow. Moolah, cheddar's and some echoes. If you turn green, I'ma go for your rescue. Blame stripping, but this ain't going down. It's a dream world, wake up, turn the lights down. More news than the password, then shut them down. If you do it for the street, put your hands up. Rapping green, white, green, put your hands up. I do it for the G's, I put my hands up. I do it for the cutest, I put my hands up. If you do it for the street, put your hands up. I'm number one, the next best thing. You should ask your son. Welcome to the fun house, use a quick gun. Quick making movies, go make your girl come. Give me a break, kinda get a brutal bummer. Where the hottest ever come, real face of drama. You try to play religious, I'm a next drama.
Life's on the FM Indoor Asian Pyramid City, Nigeria.
I don't need you, babe.
Yeah.
I just love you, baby.
Oh, you loved you.
I'll get over you, babe. It's a libre place.
Yeah, yeah.
I'm just saying.
Just saying.
I just think that you should know. I'm just saying.
Overtaken by emotions, overtaken by my dreams. Made me falling, you impatient. I've been waiting for some love. I was waiting for the moment. I will meet the right woman. Then you came along, I made it. Feel like it's the right woman. Coming at the right moment. But you was wrong, woman. How could I fail to notice? You were sad when you saw me. You was thinking of the money. And time asked the answer. So they threw you, you was funny. When we got close and noticed, I was no more than potential. This modern gay woman only seeing the material. I was no magician. Couldn't give you what I never had. If you was smarter, you could see it, you was never hard to see. The real IQ couldn't follow these hurdles. You need bigger obstacles, my future is no bubbles. Yes, I really like you, it was hard getting over you. If I could turn the hands, I'd let you go. You should know. Yeah.
When she need IQ, when the shima mark in money, Nanjar Kano, they can change her Lego, say, good analda, I can say the Kuma. Waƙoƙi shi ma dai kai tsaye yanzu muna dabda hada ku da shi domin ku ji shi kuma abin da zai ci.
Looking in 2013, only thing starting, you are here and never learning. I really got over you, I learned much from loving you. But you're still on the streets, all the real men are leaving. You see how time flies, from the bottom to the top. I'm married and got a wife, loving kid, I love your life. While all the
other... To alhamdulillah, shima mala IQ din yanzu mun same shi kai tsaye. IQ kana jin mu?
Ina jin ka mala.
To ya Lagos. To kaman dai da ka sani kuma muka sanar maka cewa Freedom Radio ta cika shekara 10 da kafuwa, wanda a cikin wannan shekara 10 ne Freedom Radio ta sama muku wannan program na Kano Music Express, wato ku mawakan rap musamman ƴan jihar Kano, domin ku tallata basirar ku a jihar Kano. Kana ganin cewa daga lokacin da aka fara wannan shiri aka fara shi, a kun samu wani ci gaba game da harkar taku ta rap?
Ya akwai ci gaba sosai gaskiya daga lokacin da aka kafa Freedom Radio.
Na'am.
Zuwa time din da a Freedom Radio ta ba mu hip hop community din Kano.
Eh.
Ya time.
Na'am.
Hassan M Sharif azan. I was there lokacin da komai fara.
Eh, gaskiya ne.
I am proud to say I was part of the process.
Yawa.
dashi kuma abin yazo ya kai haka gaskiya akwai improvement sosai saboda akwai mutane da yawa shi hip hop ko shi sai gaba daya abin isan industry din
ne gaskiya
wannan lack of wannan brush linkage din nan through media channels da wai ya saka za ta ga abin is just not as organized as it is now so dai har yanzu zan ce muna primary stage
na
Nace
kana ganin cewa jama'ar gari na san cewa kai baka Kano kana Lagos amma idan ka zo Kano haka kadan jiyan da jama'a suke kaman mutanen ku ya kake jin ne suke magana game da shi shirin da kuma ita kanta da freedom take tafiya da ayyukanta
a shirin sosai gaskiya mutane suna paying attention sosai to shirin kuma dalilin da yasa hakan kusan shi ne da za a ce babu wani shiri kamar sa a Kano da ake yi akan hip hop
So,
kuma as you know babu wani ina ga babu wani wannan jina na music da yake da followership kamar hip hop a tsaka cikin youths na Kano state and it's all over Nigeria so as a result of that mutane suna paying attention sosai kuma people are waiting to see our own people come up with stuff even now wanda mutanen mu za su yi relating to
na'am
so like the prof said the other time hip hop is a universal language
eh
wai dole sai kana jin me ake cewa ba flow din ne and the rhythm
na'am
and as we can see mutanen mu sun fara ne daga jin waƙoƙin turanci ana jin rap su Tupac da su Wale da sauransu to da shi yanzu muna samun su K-boys this is a fresh jama'an da wai it was just very very good
to madalla malam IQ muna godiya da kai ma ka leko dan ka tofa da bakacin bakin ka to amma ita kanta ita tashar kanta ba ka da abin da aka faɗa kan domin ka san ba ana gungujewa ne fa ana cashewa saboda an haife ta shekara 10 ta wuce ga sha ta bunƙasa ta haifa wata mai suna da Ala a gefe
eh to shine kam yanzu dai zan fara da rushin din tashar Habi birthday
na'am
babban community na Kano da kuma Classic Media
na'am to godiya muke ga baki da
yawa to muna jin daɗi kuma da irin contribution ɗin da kuka ba mu kuma we are looking forward to seeing more from Freedom Radio duk da dai like I always say wannan is not the first time da na zo on air na yi magana
na'am
shi harkar abun industry ne gaba ɗaya ba Freedom Radio ba ce kawai
amma
dai Freedom Radio ta kawo ci gaba ta yi boosting harkar rap a Kano state but still akwai other players in the industry that need to do more
Naam to.
Artists are coming up here with artists in Kano are talented as artists in the Zaka Samu Abu Ina
in
Nigeria and at least muna dan zagaya mu gaggawa mutane.
Naam to.
Akwai issues like professor mentioned as well. Ba mu da albums, ba mu da enough videos, ba promotion, ba publicity da sauran things we need to work on yanzu.
Naam.
Because once you have the channel, ba wai just kai audio bane ka kai radio station answer to see me kuma daga nan.
Naam.
Yanzu idan ana neman waƙoƙi a Lins, waƙoƙin da kake playing yanzu 95% of them idan mutum yana nema zai kasuwa ba zai samu ba.
To malam aiki muna godiya da wannan abu da fatan kuma idan ka dawo ka shigo Kano zaka mangaice ka zaka kawo mana ziyara. Mu tattauna muke. To godiya muke malam aiki. Alhamdulillah to wannan kuma shine IQ kuma ce Abubakar wanda sunan shi da nake gaskiya shine Abubakar Muhammad shi kuma yana can Lagos inda yake gudanar da harkokin nasa to kamar yadda ga muku kuma nace duk bis zaman ga za ku ji abin da aka gudu saboda lokaci kuma akwai ƴan mawaƙan da muke so mu dan kikkirawo mu dan tattauna da su
sunan Allah wanda shi ne ya bani damar yin sallah jama'ar garin yau saurara Freedom Radio ne suke kira duniyar yancin da babu irinta a duk faɗin arewa nore na ɗaya muna da shirye-shirye masu ƙayatarwa Freedom Radio ko a nan wa na ɓangarorin kuma ba su da yawa
Salud! Fresh, gamanantwa, Normas G, fresh, gamanantwa, Normas gamanantwa, gamanantwa. The mother tumble, the chip of winter cap, the chopper lip, the tack of chit chit, come out a big day. I
what's the deal, yo? Get designer, come and get about what you die. I'm not the chin banana, so gotta say the radar. The man again, say the gin stereo. Hey, go by the radio, now come and not get the stereo. Now what you can scenario, you're not the rapping. Come on to see the Leo, gosh, it's a beat, come on Scorpion. Jack up on my achy, I get a rubber daddy. Say, see if the ganja mean around the wire, ye. Politicians, and I do what the motor chief. Snagging no more, come on, sing at the bobby. I'm the Normis G, the house of Papa, the gay, the superstar, the gay, the champion. Yeah, me, the gay, the party, yo. Yeah. I get you, the gay, the power, my day, I'm beginning to get you. I get you, when I show you, got the gay, the hose, I get you. Police, get the bomb, I hate you. I get you, my attack, get the bomb, I love it. I get you, me, get the kid, the Santa Kaji. I get you, I got the mistake, I JG. I get you, the gay, the champion, the gay, the superstar, the gay, the champion.
Wannan shi ma ɗaya daga cikin mawaƙin mu ne na jihar Kano, wato Normis G a cikin waƙar sa ta Ghetto. Dan da kuma ga Normis G maman same shi kai tsaye. Normis G, kana jin mu?
Ya, ina jin ka, Hassan.
To, godiya miki, sannan ka da shigowa.
Ya, wato, na gode kuma Allah ma sarau. Barka da warhaka.
To, Normis G, gashi dai muna ci gaba da suya da gashi da kuma taya wannan gidan rediyo murna da kuma shi kansa wannan shiri. Musamman kamar yadda kake ji shauran mawaka suke magana akai, ban san kai me zaka ce akai ba.
Ni dai Normis G, the house of rap, aka the house of hip hop.
Eh, kai kauce.
Wato gaskiya Hassan, abin da zan ce da wannan gidan radio, gaskiya sai dai godiya da san barka. Because in ka duba, I think shekara 15 da suka wuce muka fara music, muna ta wahala. Ina ganin a lokacin gidan radio ɗaya ne muke da shi, kuma wannan gidajen radio ba su ba mu gudunmawa ba, wannan guda ɗayan ma daga cikin. Sai lokacin da Freedom suka zo, suka ba mu dama, suka ba mu space, aka ci gaba da tallata mu, ka gane, har waƙoƙi suka fara shiga cikin mutane. In ka lura yanzu hip hop duk inda ka shiga har ƙauye da ko ina ana jin hip hop. Wannan ai babban gudunmawa ne.
Kai kauce. Ina jin ka waje gashi mutumi da.
Yawwa, to kaga saboda haka ni ba abin da zan ce da wannan gidan radio. In ka lura ma a yanzu da babu dala. Dala suka zo suka daɗa kawo wani kuma sashi wanda BDO shi kanshi yake ɗauka, yake ci gaba da tallata
mutane. Ƙwarai kuwa.
Wani babban abu ne da dole ma jama'a su farin ciki da waɗannan abubuwan. Ka gane, saboda kuma waƙoƙin da ake saka da an ka tuna. Babu ma waƙoƙin da yawa, amma a dalilin playing ɗin da ake everyday on air mutane suna ji. Sai sa waɗansu artist ɗin ma da suke da talent suna fita studio suna aiki, amma da ba ga aiki.
Gaskiya ne, ni kana suna zuwa da yawa sai ne ai, saboda an samu shiri da sun ajjama makamansu, amma yanzu sun ɗeba sun kuma tafi studio.
Gaskiya ne, shi ne sa gaskiya ni ba abin da zan iya cewa illa kawai a nemi su fatan alheri, kuma Ubangiji Allah ya taimake su, Allah ya ɗaukaka wannan gidan radio.
Amin, amin.
To, ya samu ci gaba sama da da ko ba haka ba.
To, godiya muke Normis G. Amma Normis G ya kamata jama'a gani su san asalin sunanka fa.
To, Normis G dai shi sunan shi Aminu Abba Umar Ringin.
Saboda mai suna cewa wai ai yawanci ma rafa tsin ba Hausa bane, to nace ya kamata dai a ranga dan. To, mazaje, godiya miki. Yawa, ta gumin gode, mazaje.
Yawa, ta gode.
Yawa. To, kun ji Normis G shi ma a cikin wannan dasa da muka tattauna da shi, shi ma maganar da yake kenan a kan harkar ci gaban da aka samu da kuma godiyar da yawa shi kansa station.
ana jawabi da ruhin soyayya nake jawabi amma kin gar nagar ku dinka sashi jami abin da saku ya kuya koi da sinna ku bare ni amana ku ni da ku mu zauna a dangali da ni da ku mu karasa juna sai da rakumi yana tura ku na ma koi da yake ta shi ya saba ba amana ni da kai ku da yanka bi muna kamar na aso ya na
wannan mashi ma ɗaya daga cikin mawakan mu ne na rap wanda mashi a jihar Kaduna yake zama wato Mukhtar wanda aka sani da Uzi shi ma muna sa ran kamar Uzin ya samu gashi ma haukan laye Mukhtar kana jin mu
eh ina tare da kai
to Uzi ga kana kai tsaye kana jama'ar gari na jinka a cikin wannan shi na Music Express na musamman domin Tio Freedom Radio murnar cika shekara 10 kuma kai ma mawaki wanda kace albarkacin wannan gida ko kuma ce kake cikin albarkaci domin ana saka kuɗin ka sosai musamman a wannan shiri kai kuma menene ra'ayin naka game da ita kafa gidan rediyon da shekara 10 da ta yi da kuma shi wannan shiri
gaskiya ina gaishe da al'umman Kano gaba ɗaya maza da mata yara da manya abokanai na da kawaye na mata da sauransu
na'am
gaskiya kafa wannan gidan rediyo da aka yi ake gabatar da wannan shiri namu na waƙa hip hop zan iya ce maka na ba Freedom Radio number 1 ita ce na farko wanda ta fi ko ina kowane gidan rediyo promoting mawaƙan Hausa ka gane ai
na'am ina jin ka
kuma ina roƙon Allah yadda wanda suka bude wannan gidan rediyo da kudinsu da dukiyarsu da komai ba ma dan riba ba dan kauna arewa to ya Allah ubangiji ya rike masu ya kara musu basira ya kuma ainihin ba su hazakan taimaka ma upcoming artists da suke tasowa
to godiya muke amin amin
yawa ina ne fatakar farin ciki da addu'a
sannan
kuma na san akwai manya-manyan masu ilimi wanda suke tare da wannan gidan rediyon muna roƙon ku don Allah kuma ku ƙaro hannun jari a cikin wannan saboda ta zama international ko ina za a iya kama ta dama ana kama ta a cikin website a www.freedomradio.com. to abinda zan ce shi ne in ka yi sabon waka a matsayinka na mawaki kai kokari ka samu shi wannan presenter Hassan din ko kuma wani ma'aikacin rediyon ka kai mishi da izinin lahi zaka ji wakanka a rediyo kuma kudin da zaka bada za ka man kyauta ma aka baka saboda harka ne na kasuwanci
gaskiya ne muna sa ran malam gaban mu lalubo shi wannan shirin mu mika muku shi a nan Kaduna ku ci gaba da gashi a nan ba
yawa to kaga mu guys din Kaduna kan mu haɗe yake duk wani gaya da ka gan shi a Kaduna yana waka an ka tambaye shi ya san wane ne Uzi the Don
sai
maka ah kai na san Uzi the Don ai gayan ya haɗu ya iya waka amma matsalan shi boyewa yake yi to ba bora nake ba nakan yi ka gane saboda ka san komai da lokacinsa idan ka ga mutum na cin lokacinsa kakkace wai kai dole sai ka kamo wani
sai
haƙuri lokacinka na nan zuwa wakan da baka taɓa tunanin za ta yi daɗi ba bata yi daɗi a gare ka ba to ita ne duniya za ta so
to
ma kuma Adam A. Zango kamuwa na ne
gaskiya ne
tare maka taso komai da komai
gaskiya ne
yakan bani wannan shawara Mukhtar kada ka damu ka ci gaba da hakokinka wata rana inda ake ce Adam A. Zango Adam A. Zango kai ma ka ji an fara Mukhtar Uzi Mukhtar Uzi
gaskiya ne haka ne to
sannan kuma masoya na Facebook da Twitter da sauransu ina jawo muku hankali yadda muke wasa da dariya muke abubuwan mu nake ba ku hakoki na kuke ji ku ci gaba akwai address dina da za ku iya samu waka na a cikin Hawkshire da kuka ta http://h.lk/uzi za ku ga wakoki na kaman guda 40 ku sauka free ku ji kawai
to godiya muke yi malam Uzi da wannan naka da ka wannan da fata wani lokacin kamar kashe kano za mu kira kai tsaye mu tattauna da kai muna godiya a cikin wannan
na gode a Kano na gode amma kada ku manta fa ku bayan zazzagawa ne
ah to kuma kai
tabbatar cewa ba zazzagin nan ya zo Kano zai yi tsiya
kuma ga na fa kansu tare maka hanya zazzagin
kan kashe kano
to to shi kana da godiya to godiya muke yi godiya muke yi
to na gode Allah saka da alkhairi
yawa to wannan shine Uzi Didan wanda shi ma mawaki na rap wanda yake a can jihar Kaduna inda shi ma yake gudanar da waƙoƙin sa bari mu ji mawaki na gaba
wannan wakan Ninja House version ka tsaya ka ji ka tsaya ka ji ka tsaya ka ji abokina 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 mallan dauko
ga 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 ne ɗan mata na su uku ne abokanai na ma uku ne ta ku daidai har uku ne kin shirya ku tashi mu je an fara din na rikici wai tun da zai ina kuka je kin san yanzu fa za a wuce na bi za kyakkyawa ce kuma zan so mata ta ce muje London yar gayu ce are me you dey reina me are me you dey reina me are me will you marry me are me reina mi are me will you marry me
I'm back a five ka ban the four in a kira ka ce hello I'm back a five ka ban the four in a kira ka ce hello
wannan shine exdo ko kuma abokina exdo shi ma mawaki ne namu wannan na kasar Hausa wanda yake amma yake gudanar da waƙoƙinsa a can kasar Ghana shi ma dai ina ga mun same shi kai tsaye exdo kana jin mu
abokina
aha to mallan exdo ko ci Ahmed Babaje shine cikakken sunan naka ga ka a cikin wannan shine na Kano Music Express inda muke cika shekara 10 da kafa Freedom Radio ka ji abin da shauƙan uwan kamar ka suka ce dinna san sai dai ka ji mu ta internet to kai menene abin da harshen ka zai faɗa da haƙurinka
kace menene ake
nace menene zaka faɗa kai a game da wannan shiri na Kano Music Express da Freedom Radio ta tanar muku kuma wakan hip hop da kuma ita kanta Freedom din ka fulta a shekara 10 da irin cigaban da ta kawo
haba ai mutumi na fa a magana sai dai godiya kawai
to ga jama'a dai suna jin ka kai tsaye
yawa abokina is do sai su sai dai godiya kawai Allah kuma ya bada sa a kuma cigaba da gashi saboda Freedom Radio yayi
eh ta yi kokari kenan
sosai
sosai kanin
music express kuma on point
to kana ganin cewa idan ka shigo garin Kano haka wani fannin an kasho kasar ya kake jin yanda mutane suke magana akan ita kanta gidan rediyon da kuma shirin
ai ina faɗa maka koma ba a cikin garin Kano ba ita kanta gidan rediyon nan duk inda ka shiga inda ka ci Freedom Radio
na'am
to za ka ji an shaida an yi shirin ta za a ce kware da gaske number 1 kenan
gaskiya ne to kai ne kai godiya muke yi exo duk da saboda karancin lokaci sai naka tsin zamu danyi shi a gurguje to a ƙarshe kuma me naka ci
ta eh to a ƙarshe dai ko zan ce ina ga da fans dina na Kano
na'am
ina ga da abokan arziki ina ga shi da kowa da kowa da ke aiki a gidan rediyon Kano
na'am
especially Freedom Radio
to godiya to godiya muke yi Ahmed Babaje wato exo ko kuma abokina exo da fata in ka
ka tsaya ka ji
to ko zaka da mamu freestyle ne
a wannan na mutubi na suna cina na sun ji so su danji dai amma dai
eh to shike ba wani abu lokacin lokacin amanyi wannan dinka eh godiya miki yawa wannan shine Ahmed Babaje wato abokina exo wanda shi ma kuna jin waƙoƙin sa a cikin wannan shiri amma wadansu na da yawa sai dai ba zai yi duka ba dam dan tsakura muku in sun daga ciki yoyin su kuma sai dai a ce si hakuri saboda lokaci bari mu ji wani mawaki na gaba
I'm from the north, you can call me Mr. Flyboy. A 360 on the beat, I'm a tag boy. I do a diamond, keep the mic, I'm a buck boy. And the girls do trippin' for the fine boy. Get ready for the grind, from the outcome. We get you lost and you be asking niggas how come. A rep case out of life, cause we class some. My little boys with the low, but we handsome.
The two fingers, hip hop parade. Kachi ganga, say kachi duwe. Follow MCZ to Yawere. The body pare, hype like a yare. And so for shit, I go on with me. Not the no mic, I look at a cachet. Now suck your flows, I do it with shit. See, you can come fast, you put up with shit.
Panikida, some for the J.
kuma wannan shine Mr. Vash wanda shi ma daga cikin muwaka wanda ku alƙalai ne kuna jin ana saka su a cikin wannan shiri shi ma kuma mun same shi kai tsaye ga mana shi Mr. Vash kana tare da mu
ya assalamu alaikum
a baraka salam ga kai tsaye tare da wannan shiri na Kano Music Express inda masu sauraron suke sauraron ka a gurguje lokaci a Karaji da ƴan uwan ga suke ta mangano game da shirin da kuma ita kanta gidan tana cika shekara 10 da kafuwa kai kuma menene naka batun
gaskiya maganar gaskiya freedom gaskiya muna musu jinjina ta ban girma kuma muna ta su farin ciki da murnar kabuwa na shekara 10 gaskiya a matsayina na mawaki kuma mazaunin Kano mawaki a Kano gaskiya wannan ci gaba ne ba dan kadan ba saboda a da ana jin mu amma ba sosai ba amma yanzu mutane wakokin ma kafin wasu ma a baki ma sun riga sun ji a kafafen yada sun riga sun ji daga Kano Music Express kafin ma kai ka ce ma za ka ba su dan wani ma in ka ce mai ka san waka kaza ya ce ma ai na riga na ji a program to kaga ai wannan ci gaba ne ba dan kadan ba
alaikum
ka gani dai dadamu so muke a ji mu kuma a gane manufan mu kuma ta wannan particular program din ana jin mu kuma na san mutanen garin na suna gane manufar mu sai dai godiya ga freedom godiya ga duka al'ummar jihar Kano da kuma duk masoya hip hop mawaƙan hip hop na Kano gaba ɗaya Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku ci gaba Allah ya ƙara muku azaka da kuma akan abin da kowa yake
to amin godiya muke yi Mr. Vash a gurgurje saboda lokaci kamar da fatan dai din zan iya tsora ka a client wancan wataran zaka shigo mu rattawa da kai kai tsaye
insha Allah ai mun taba sai dai mu kara
eh da ba wai a je sa ga yana biyu
ina nan tohuwa
to godiya muke yi wannan shine Mr. Vash ma wanda kamar da kuka ji ya faɗa kuma yau gidan radio fatan alkhari da kuma shi kansa shirin na Kano Music Express zan so a ce mun samu Nazir Ahmad Hausawa so Zero Musan da yake a Florida can America shi a can yake wakokinsa a domin shi ma mu ji daga gare shi saboda a gurguje amma bari mu jin Allah ya samu mun same shi to mun same shi ba sai kuma mu san abin da zamu yi saboda lokaci yayi
It's finest in the building.
S-B-R-I-T,
the best known as G. Big Daddy Jamal. It's Cal in the bitch. More music, baby. I'm from the north, you can call me Mr. Flyboy. I 360 on the beats, I'm a tag boy. I do a diamond, keep the mic, I'm a buck boy. And the girls do tripping for the fine boys. Get ready for the grindstone, the outcome. We get you lost and you be asking niggas how come. I rep case out of life cause we can't some. My little boys with the low, but we handsome. Like the two think that you pop prevail.
So, she didn't zero Kenya cause Samoa. To amma dai zan iya cewa daddai abin da ake so a danjin daga wasu mawakan da kuma shehin malami Professor Abdullah wanda ya sharhi akan ita kanta waƙar rap din da kuma ci gaban da aka samu da kuma 'yan ƙalubalen da yake gani ya kamata a tsaya ƙara duba akan su da fatan cewa duk kun ji abubuwan da suka faɗa kuma su mawakan za su ɗauki wani shawarwar da suka ba wa junansu da shi kuma wancan shehin malami ya bada kamar yadda kuka ji a cikin shirin namu na yau da mun faɗa cewa shi ne na musamman don taya wannan gidan rediyo cika shekara 10 da kafuwa inda muka fara tattaunawa da shi Professor Abdullah Uba da mun sannan muka kuma dawo muka ɗauko akwai KB na Kano Riders wanda shi ma ya magana sai aka samu Uzi shi ma ya magana Nomis G shi ma ya yi magana da kuma shi Mr. Bash na baya-baya sai kuma IQ daga can jihar Lagos da Uzi shi kuma daga Kaduna da kuma wato Kallabi tsakanin rauna in ji Hausa wato Spirit wadda ita waka take da turanci kuma wanda kun ji ta bayan da muka nan a tattauna da ita so zan iya cewa godiya ga baki daya ga shi kansa gidan rediyon da kuma muna ƙara taya gidan rediyon murna da kafuwarsa shekara 10 a zance a madadin mawaƙan na rap zan ƙara amfani da wannan dama in ƙara godiya ga manajojin gidan da su wanda suka kafa gidan gabaki daya ga wannan dama da aka ba wannan mawaƙa na jihar Kano domin su tallata basiran su ta waka wata rangin da muke ji an ce ɗan Niger ta take yawan cinye wannan gasa ta first Hausa rapper a Africa to a ce wata ran a ce dan Kano ne kuma na tabbata gudunmuwar da suka samu su ma a can ita ce yanzu Freedom din suka gani ya kamata su ba nasu wanda sai an jika duniya ta san ma ai na rashin sannan za a lalabe kama amma ta kama a gaice ka zuwa wani competition din ko kuma takara to muna godiya da haka da kuma fatan Allah zai sa mu ƙara ganin wasu gomomin mu ƙara ganin wa'ansu abubuwan fiye da haka a duddai dan fadakarwa da ilmantarwa da kuma nishadantarwa a godiya nake musamman ga shi Professor Abdullah Uba da mun da kuma wa'inda suka saurare mu suke tare da mu musamman Malam Kabir Musa Jambaje da kuma Naziru Salim Jambaje shi ma da yake tare da mu a yanzu da Mr. Salam wanda ya hada da ku da kuma manajan gidan gabaki daya wato Umar Sa'id Dinwara da MD Alhaji Faruk Dalatu da kuma shugaban shirye-shirye wato Adam Ismail Garke da shugaban shirin da Kano Music Express Malam Musa Umma Capital Mike Tan Freedom Radio nake cewa a madadin su Hassan Naim Sharif yake cewa mu kasance wani satin a cikin shirin Kano Music Express Allah ya tashi mu lafiya ta kwana lafiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله